Our budget, especially for 2021, should be mindful of what we do to provide employment opportunities for this youth.
A nan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake cewa ya kamata kasafin kuɗin mu na shekara 2021 ya mai da hankali ne wajen samar wa matasan Najeriya damar ayyukan yi. Sun gudanar da zanga-zanga saboda iya abin da za su iya yi kenan. Mu dauki mataki, mu yi kokari mu same su a inda suke. Ba sai mun jira har sai sun yi kokarin zanga-zanga ba. Amma ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC, Janar Garus Gololo Mai Murabus, ya yi nazari akan wannan batu.
Su a matsayin su na ƴan majalisa me suka yi a can constituency din su dukansu 109 ne fa su kuma rate din nan su kuma 360 ne ai kowa yayi wa matasan nan a wannan local government kowane ne yayi constituency din wannan protest din da zamu same shi amma ba zamu samu a ce ba su da aikin yi ba sai dai su yi kawai akan aiki na police brutality a wanda aka zabe shi din nan su nawa ne suka kawo suka fitar da su daga talauci su ne kamata su cire su daga talauci in suka cire daga talauci shikenan da yawa yara za su samu bunyi kuma za ku zancewar sun zaɓi mutum.
Amma ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP, Umar Sani Dekat, ya ce wannan furuci da shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan ya yi ba laifi ba ne.
Idan abu ya kai ci tura, to dole a fito fili a yi jawabi. Ba mu san dalilin shi da ya sa ya fito ya yi wa irin wannan jawabi a bainar jama'a ba. Wataƙila ya yi ƙoƙari ya shigar da ra'ayinsa ga fadar shugaban ƙasa amma ba a amshi kiransa ba, saboda haka domin ya fitar da kanshi daga zargin jama'a cewa suna ba da shawara amma ba ta kaiwa gare shugaban ƙasa ko kuwa ba amfani da shawaransu.
Shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullun Comrade Isa Tijjani ya ce akwai abin dubawa a maganganun Sanata Ahmed Lawan.
Shi a cikin gwamnatin yake kuma shi ne na uku a cikin jerin shugabannin tarayyar Najeriya. So saboda haka ko hasilin Isa Asare ne ba zai ce ya faɗi wannan magana domin kiyaye ga gwamnatin ba. Ya san abin da bamu sani ba, ya ga abin da bamu gani ba, ya san irin cikin murɗa da kai komo da suka yi saboda daƙile wannan masifa. To kin ga ashe idan aka ce kowa shiru zai yi zira ma gwamnatin ido sai ta yadda ta yi, to ba zai yi daidai ba.
Matasan Najeriya 10,000 ne suka gudanar da zanga-zangar NSAS a fadin kasar kwanan nan, inda suka nuna fushinsu akan cin zarafin mutane da 'yan sanda ke yi da kuma rashin shugabanci na gari, lamarin da ya ja hankalin gwamnati. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.